الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 10 ga watan Safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne ya yi hadari yana janye da mota mutum hudu Allah ya musu rasuwa daga cikin fasinjan shi ko kuma mu ce daga cikin jama'ar da suke tare da shi idan zai yi kafara yaya ya kamata ya yi kafara ta mutum hudu zai yi ko kuma kafara ta mutum daya ta wadatar da shi a takaice ita wannan kafara ta keɓanta ga kisa wanda yake na kuskure kuma shi wanda aka kashe ya zamanto mumini ne idan ba mumini bane ba maganar kafara a kanka domin Allah ya kayyade wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله الآية a nan kenan kafara tana kasancewa idan shi wanda aka kashe mumini ne ko kuma ya zamanto kenan mu'ahad ne wanda tsakanin shi da jama'a ta musulmi akwai alkawari an gane ku kenan a nan a biya diya sannan a yi kafara to ita wannan kafara kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana bayan an biya diya iya abin da yake kan shi wanda ya kisa na kuskure shine yayi kafara mataki na farko shine yan tabawa mumini idan akwai bawa wanda ya dace a shar'ance mutun yana da shi ko yana da kudin saya to abu na farko shine yan tabawa in babu bawan da ya dace ma shari'a ko kuma akwai baka da kudin sayan sa to anan iya abin da mutun zai yi sai ya sauko mataki na biyu shine yin azumin wata biyu a jere zai ce taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima to dan haka in rai goma mutun ya kashe akan kuskure iya abin da yake kansa diya ta mutun goma haka nan kafara ta mutun goma take kan shi kamar yanda diya ba za a bada diya ta mutun daya a ce su je su raba to haka kafara ta adadin mutanen da Allah ya musu rasuwa haka mutun zai yi illa kasancewar misali idan mutum ya kashe mutum biyar akan kuskure kaga anan azumi nawa yake kan shi azumi 300 60 so 5 300 kenan. To ba an nuna maka cewa ba sai kai azumi 300 a jere, abinda zaka yi sai kai 60 wannan na mutum ɗaya kenan, rai ɗaya daga cikin rayukan da ka kashe akan kuskure. Sannan anan in kana da damar zarcewa haddo bayan ka gama ta mutum ɗaya haddo sai ka dora kai ta wani, kuma kana da damar da in kai zaka dan huta, in ka dan huta sannan haddo sai ka sake yi, kenan haka zaka ringa daukan adadin iya jama'ar da Allah ya musu rasuwa wanda kai ne sababin mutuwar su, kisa kuma wanda yake na kuskure, kenan ɗaya ɗaya sai kai kafara ta mutum biyar. Misali in mutum biyar ne Allah ya musu rasuwa, wannan shine ka'ida. Babu wata magana bayan wannan, kamar su da yawa zaka ji wasu sun ce waye, wasu malamai sun ba su fatawar cewa in mutum nawa ne ma ka kashe in kai kafa, in kai azumi 60 shikenan ya wadatar gaba daya. To wannan magana kwata-kwata ma daga cikin magabata ba a samu ba malamin da ya faɗi wannan magana. Haka nan ne kawai wasu suke faɗa ra'ayin su, tunda Ubangiji Ta'ala ya ce ka ɗan roman katala mu'mina na khaba an fatahriru raqabati mu'mina, sai ya ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, yan tabawa mu'mini sannan da diyya wadda za a bayar da ita zuwa ga iyalin mamaci, illa an yasaddaqu, sai dai idan sun yafe, in sun yafe to wannan kuma iya abin da yake kanka sai azumin wannan yan tabawa, ko kuma yin azumin wata biyu a jere kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wajabta mana. Kenan shi azumin wata biyu sai in babu bawan da mutum zai yanta, domin ba zaɓi bane Allah ya bada. To amma a irin wannan lokaci namu, irin wannan zamani namu, da babu bayi a nan waɗanda suka dace ma shari'a, to don haka dole ne mu sauko wannan mataki na biyu, shine yin azumin wata biyu a jere. Wannan azumi baya halatta mutum ya karkasa shi, dole ne jera shi, wannan wajibi ne. Idan kai sattin ba ɗaya, misali sai ka ce bari na bari na huta jibi sai in cike, to wannan 59 da kai gaba ɗayansu sun rubuce, saboda Allah ya yi sharaɗin dole ne a jera su. Sai dai idan uzurin da yake halitta ajiye azumi ya gitta maka shine, misali kamar rashin lafiya ko bulaguro da abin da yake kama da haka, to wannan ba laifi, mutum yakan iya ajiyewa da zaran uzurin ya gushe, kuma dole ya dura. Kai 30 misali sai rashin lafiya ta kwantar da kai, idan ka samu lafiya, randa ka samu lafiya washe gari sai ka dora, ko kuma bulaguro ya kama ka, to da zaran wannan bulaguro ya gushe dole ne zaka dora ka cike iya abin da ya rage maka. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa yawa, tambayar dan uwa wai shine yake cewa menene matsayin da zaka ga wasu jama'a suna rungumar Ka'aba suna tsotsa, idan suna dawafi zaka ga mutane sun rungumi Ka'aba suna kuka, wasu suna shafa Ka'aba suna shafawa a jikinsu, wasu suna tsotsa, wasu suna murza fuskar su a jikinta, wannan haramun ne. Haramun ne mutum ya shahi Ka'aba da sunan cewa neman albarka. An gane ku? Iya yanda ake neman albarka da Ka'aba shine wannan dawafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, wanda kuma Allah ya shar'anta mana da nasu na Alkur'ani, kuma haka manzo shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Shafar Ka'aba haramu da sunan cewa ka shafa ka nemi albarka da shafarta, wannan haramu ne. Dalilin da yake tabbatar da haka, Umar Allah ya kara masa yadda, yana cikin dawafi lokacin da ya zo daidai Hajarul Aswad, wanda a Hausa muke kiran shi kenan wurin shan nono, inda mutum yake soka kanshi ya tsotsa. Umar sai ya tsaya a gaban jama'a sai yake cewa wallahi inni la a'lamu annaka Hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbilu kama qabbaltuk. Umar yake cewa wallahi na yi sani, na tabbatar kai dai wannan wato bakin dutse ne wanda baka cutarwa kuma baka amfanarwa. Yace wallahi in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sunbantar ka, yace wallahi ba zan sunbance ka ba. Wurin da ake sunbanta, Umar yake rantsuwa da Allah, yake cewa na san da cewa kai dai dutse ne, baka cutarwa kuma baka amfanarwa, wanda bai sumbance ka ba baka isa baka cutar da shi, wanda ya sumbance ka baka isa baka amfanar da shi. Yace in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar kai, yace wallahi bazan sumbance ka ba. A jikin Ka'aba wannan dutsi daya daya shi kadai ne Allah ya shar'anta mana akan harshen manzansa, wato sumbantar shi. In ka kusance shi babu cunkoson jama'a, zaka iya sa kanka ka sumbanta, to an sunnanta maka ka sa kanka ka sumbance shi. In ba za ka iya sanya kanka ka sumbance shi, zaka iya dora hannunka akan shi, to sai ka dora hannunka akan shi sai ka sumbanci hannun. Idan wannan dama ta biyu bata samu ba, daga inda kake nesa da shi sai ka daga hannu kai nuni kace Allahu Akbar. Domin haramun ne ka zo ka yi ta turayya da jama'a kace kai ma sai ka sumbanta. Kamar yanda zaka ga galibi shahidai suna haka, mutum ya zo yana turai ɗan uwan shi cewa wai shi duk yanda za a yi sai ya sumbanci wannan dutse. An gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana da cinkoso ya yi cinkoso, manzon Allah daga can kan raƙuminsa manzon Allah yake nuni da sandar da take hannun shi yake nuni in ya zagayo daidai shi. Dan haka sai ya nuna mana in ka kusance shi, inda damar ka sanya kanka ka sumbanta to ka sanya kanka ka sumbanta. In wannan dama ta farko bata samu ba, dama ta biyu manzon Allah ya nuna mana ka dora hannunka akan shi sai ka sumbanci hannun. In wannan dama ta biyu bata samu ba, dama ta uku daga inda kake sai kai nuni kace Allahu Akbar. Kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dutsi duk wanda ya sumbance shi a ranar kiyama zai zo yana gani yana magana ya bada shaida akan wanda ya sumbance shi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To dan haka wannan shi kadai ne a jikin Ka'aba wanda aka sunnanta mana musumbanta domin neman albarka. Amma sumbantar jikin Ka'aba in dai ba wannan ba to haramun ne. Kamar yanda hadisi ne ingantacce yana cikin Sahihul Bukhari, wani daga cikin magabata yaga Muawiya ibnu Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda yana sumbantar dukkan waɗannan ginshiƙai guda hudu na Ka'aba, kowane gefe in yazo sai ya sumbanta. Sai yace ya Muawiya me yasa kake haka? Sai yace to a jikin Ka'aba ina ne na zudawa? Sai yace masa tabbas, yace banda wannan ginshiki wanda Hajarul Aswad yake jikin shi, yace ba mu gaba wani ginshiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sumbanta. Sai yace Allah ko ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ubangiji ta'ala yace tabbas ku mu'minai kuna da kyakkyawan koyi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ga wanda ya zamanto na imani da Allah na imani da ranar kiyama shine zai bi duddugin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, ba zai shiga gaban Allah ko manzansa. A lokacin nan Muawiya Allah ya kara masa yadda yace tabbas kai gaskiya. Daga ran nan ya daina sumbantar kowane ginshiki daga cikin ginshikan Ka'aba sai wannan daya dayan wanda Hajarul Aswad yake jikin shi, kenan shine yake sumbantar Hajarul Aswad. Dan haka ba ma Ka'aba ba zaka ga mutane suna sumbantar kyauran masallacin Makka ko na Madina. Kaga wasu sun je kai hatta da makabarta ta baki a zaka ga katangar mutane suna sumbantar ta, suna tsotsa. Wannan duka tsabar jahilci ne da rashin sanin inda aka sa gaba. Ita ibada haramun ne mutum ya zo da wani abu da sunan albarka sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta neman albarka a cikin shi. Haramun ne ka zo da wani abu da sunan neman albarka sai idan Allah ne ko manzansa suka ce a cikin abu kaza akwai albarka, a nemi albarka da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar tafiya Hunayn, lokacin da zai yi yakin Hunayn sahabbansa sai suka wuce da wata magarya wadda ake kiranta Zatu Alwad. Ta samu wannan suna domin mushrikai sukan kawo makamansu na yaki su rataya a jikinta domin neman albarka. In sun fita fagen daga su yi nasara a kan abokan jayayyarsu, sahabai sai suka ce ya manzan Allah ija allana zata alwaɗin kama lahum zatu alwaɗ. Suka ce ya rasulallahi numa keɓance mana wata itaciya mu ringa rataye makamanmu kamar yanda su ma abokan gabarmu suke da itaciyar da suke rataye makamansu. maza Allah sai yake cewa Allahu Akbar, maza Allah ya yi mamaki ya ce tabbas kun faɗi wata faɗa kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa ma annabi Musa lokacin da Allah ya ƙetare teku da su ya hallaka maƙiyinsu shine Fir'aun. Ubangiji ta'ala suka ce ma annabi Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliha, suka ce ya Musa mu ma ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yadda waɗannan jama'a suke da Allahnsu suke bauta musu. Shine Ubangiji ta'ala yake gaya mana a cikin suratul A'raf, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka ƙetare teku wato da jikokin annabi Yaqub su ne mutanen annabi Musa. Ubangiji ta'ala ya ce fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum, sai suka iso ga wasu jama'a wanda sun dukufa ba dare ba rana ga wasu gumakansu suna bauta musu. Qalu sai suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha, suka ce ya Musa mu ma ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yadda waɗannan jama'a suke da allolinsu. Sai ya ce qala innakum qaumun tajhalun, lalle ku mutane ne waɗanda kuke jahilitar ƙarshen lamarin. Sai ya ce inna haula'i mutabbaru ma hum fi, waɗannan jama'a da kuke gani masu bautar gumaka abinda suke ciki na bautar gumaka mai halakar da su ne a duniya ya halakar da su a gobe kiyama. Wa batilu ma kanu ya'malu, duk abinda suka kasance suna aikatawa batacce ne, ba za su samu sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, yasa domin sun yi shirka da shi. To kaga anan sun nemi cewa a nuna musu wata magariya wadda za su ringa rataye makammansu domin su ma su nemi albarka da ita kamar yadda mushrikai suke neman albarka da wata itaciya ta daban. Don haka wannan hadisi yana tabbatar duk wani abu haramun ne mutum ya nemi albarka da shi, sai dai idan Allah ne ya ce a nemi albarka da shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani game da mustahabbancin ba dan uwa albishir game da abin da zai faranta masa zuciya da yi masa barka da murna akan duk wani alkhairi da ya same shi. Kamar yadda muka yi bayani baban yana da gaba biyu, gaba ta farko shine at-tabshir, kokarin ba dan uwa labari game da abin da ke faranta zuciya, domin lafazin at-tabshir an ciro shi ne daga al-bushara. In aka ce al-bushara wato shine ba da labari game da abin da ke faranta zuciya. Duk labarin da ka tabbata in ka faɗa ma dan uwanka musulmi zai yi farin ciki yayi murna, to anan an so ka bashi wannan labari kada ka kuɓuta. An gane ku? Duk labarin da za ka ba shi inda zai yi farin ciki ya yi murna, to wannan ana buƙatar ka faranta zuciyar ɗan uwanka musulmi. Gaba ta biyu shine yi ma ɗan uwa barka game da ka masa murna game da duk wani alkhairi da ya same shi. Duk wani alkhairi da ya samu ɗan uwanka musulmi, to abinda ake buƙata ka yi farin ciki ka yi murna kuma ka je ka yi masa barka. In abin jaje ne ya same shi kamar wata musiba ko wani bala'i, Allah ya kare mu, to abinda ake bukata ka je ka jajanta masa. Me ake nihi da jajantawa? Shine ta'aziyya, domin ita ta'aziyya bata kibanta ba ga wanda aka masa mutuwa. Lalle mutuwa babbar musiba ce. Duk abin da ya samu dan uwanka musulmi na musiba, to ana bukatar kai masa ta'aziyya. In aka ce ta'aziyya shine wato bada hakuri kenan. Bada hakuri, bada hakuri ko yana kasancewa ta hanyar wasu kalimomi waɗanda za su kwantar da hankalin mutum ya yadda da hukuncin Ubangiji subhanahu wata'ala da alƙadarinsa, ya rungumi abin da ya same shi na musiba, ya nemi cewa Allah ya canza masa abin da ya fi alkhairi. An gane ku? Don haka shine sai ka samu kalimomi waɗanda suke kyawawa, waɗanda za su kwantar da hankalin mutum akan duk wani abu da ya same shi na bala'i da musiba, ka nuna masa cewa al'amari ne wanda Allah tuntuni ya riga ya kaddara, wanda ba makawa. Duk abin da Allah ya kaddara ku dole sai ya tabbata, kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ka san da cewa duk abin da ya kuskure maka bai zamanto ba zai same ka, duk abin da ya same ka kuma bai zamanto ba zai kuskure maka. Wannan shine ake kira ta'aziyya. Kenan kamar yanda aka sunnanta mana yin ta'aziyya, bada hakuri akan wata musiba da ta samu ɗan uwa musulmi, to haka din ɗan uwanka musulmi wani alkhairi ya same shi, to an sunnanta mana mu je mu yi masa murna, mu yi masa barka, mu yi masa addu'ar cewa wannan ni'ima da Allah ya masa, Allah ya dawwamar da shi a cikin wannan ni'ima. Don haka mun wuce da ayoyi wanda malam ya zo da su a farkon baban, waɗanda suke tabbatar mana cewa ba da albishir ga ɗan uwanka musulmi abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana. Ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa, a kaɗan malam ya zo mana da su. Don haka ya ce mana wal ayatu fi hadha albabi kasiratun ma'luma, ayoyi a wannan babi na bada albishir wato suna da yawa, sun wuce a lissafa, kuma sanannu ne a wajen masana. Shine akwai wata kissa, wata rana wani daga cikin magabata a fadar Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi wato yayi wata magana. Lokacin da yayi maganar, a cikin maganganunsa akwai wata kalima ta larabci wanda ya zo da ita. Kenan kalimar tana da awan fu'ula, fu'ula. Shi kuma Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi sananne ne, mutum ne wanda yake azzalimi, yana da ayyuka kyawawa da yi, kuma yana da ayyuka miyagu waɗanda sun wuce a lissafa. Na daga cikin miyagun ayyukansa shine ya kashe jikan Abubakar, Allah ya kara masa yadda, Abdullahi ibn Zubair. Sannan kuma shi ya kashe almajirin Abdullahi dan Abbas, Sa'id ibn Jubair. Wannan yana kaɗan daga cikin miyagun ayyuka na Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bada labarinsa. Sannan kuma yana da kyawawan ayyuka, na daga cikin kyawawan ayyukansa Al-Qur'anin da yake hannunmu a yau, Hajjaj ibn Yusuf shine ya wasalce shi, shi ya masa wasali. In ba dan wasali ba, wani tada buki ma ba zai iya ba. To dan haka dai kenan yana daga cikin mutanen da suka gauraya ayyuka, akwai kyawawa akwai miyagun ayyuka, sai dai fatan da muke Allah ya rangwamta masa, Allah ya gafarta masa. To kasancewar ya kware a wajen sanin harshen Larabci, wannan mutum sai ya magana a fadar Hajjaji, sai ya zo da wata kalima ta Larabci wadda tana da wazanin fu'ula. Sai Hajjaji sai yake ce masa, wannan kalima kwa a ina ka zo da ita, mu wannan kalima ba mu san da ita ba. Sai ya ce wannan kalima naji wato Larabawan ƙauye suna amfani da irin wannan kalima akan kenan fu'ula. Su kuma galibi daman yare wanda yake na Larabci akan karɓe shi ne daga wajen waɗanda suke ƙauyawa. Me yasa? Saboda in kana son ka samu tacaccen yare sai ka je ƙauye, domin birni tana da abubuwa waɗanda suke daban-daban, akwai baƙi waɗanda suke zauwa da yaruka na daban, sai ka ga yare ya gaurayu amma kasa gane wasu abubuwa da dama. Yanzu misali ai akwai abubuwa da yawa a nan wanda inda za a kwantar da kai, ko kuma mu ce a ɗora maka wuƙa a wuya a matsayin kana taƙamar Bahaushe ne, idan aka ce ka faɗi sunan shi da yaren Hausa baka sani ba. Baka sani ba, kuma kai Bahaushe ne misali. To amma inda za ka fita ƙauye, za ka ga duk wani abu an gaya maka shi ga sunan shi yanda yake a yaren Hausa misali. To haka shi ma Larabci, akwai mutane waɗanda misali a wannan lokaci akwai irin Rumawa da Farisawa da sauransu, sun zo sun gaurayu da mutanen birni. To don haka sai ya zamanto wasu kalimomin sun ɓuya, sai an fita ƙauye akan iya gane ita wannan kalima. Don haka sai ya ce masa, wannan kalima da na faɗa na ji ta ne daga wajen Larabawan ƙauye suna faɗa. A lokacin nan Hajjaji ya ce masa, to abinda nake so da kai maza ka je cikin kauyuka ka zo mun da shaida wanda zai tabbatar da cewa wannan kalima da ka zo da ita kalima ce ta larabci haka take, ko kuma ka san abinda zai biyo baya. Wannan bawan Allah hankalinsa ya tashi ya firgita, ya san kowane ne Hajjaji. Ya shiga kauyuka, shigar da yake kawai sai ya tarar da wani balarabe daga cikin larabawan kauye yana rera wata waka yana cewa rubbama takrahun nufusu minal am lahu minal am rilahu furjatun kahallil iqadi. Yace so da yawa zaka ga rai tana kin wani al'amari tana kyamarsa, alhali abinda take ki take kyama a cikin shi ne ke akwai yayi mata duk wani kunci, kamar yanda ake kunci akala ta rakumi, kamar yanda ake kunci da baibayi na rakumi, da zarar an kunci sai ya tashi. Ma'ana so da yawa zaka ga rai tana kin abu tana kyamarsa, wannan abu da take ki take kyama a karkashin sa ne ke akwai yayi mata kuncin. Shine yace rubbama takrahu nufusu minal am rilahu furjatun kahallil iqadi. Yace so da yawa rai takan ki abu ta kyamace shi, abinda take ki take kyama a karkashin sa ne ke akwai yayi mata wannan kunci, kamar yanda ake kunce da baibayi na rakumi. A lokacin nan shi wannan mutum sai ya ringa farin ciki, ya ringa murna, domin ya samu shaida ga kalimar da wannan bakauye ya faɗa. Me yace cai lahu furjatu, kaga lafazin furja ya zo akan wasni kenan fu'la, furja ai fu'la. Kamar yanda in ka dauki kalima ta furja, farko dai akwai fa'u, kuma menene wasalin ta dhamma ne, sannan akwai ra'u, menene wasalin ta shine sukun, sannan akwai jimu, menene wasalin sa shine fatha, wasali sama kenan, sannan karshe ga ta marbut kenan. In ka dauki kenan fu'la kenan ya samu shaida anan. A lokacin da yana farin ciki yana murna, yana kan ya zo ya fada ma Hajjaji ya tabbatar masa cewa ga shaida, ga abin da yaji wannan balarabin kauye ya fada. Kawai labari akan hanya sai ya cin masa cewa ai Hajjaji Allah ya masa rasuwa, sai yake cewa wallahi ma adari hal ana ashaddu farahan bi hadhihi al-kalima allati wajadtuha inda al-a'rabi au bi mauti hadha ar-rajul. Yace wallahi ni ban san ba ma abin da zan yi farin ciki da shi, wannan kalima da na samu a wajen wannan bakauye, ko kuma labari na mutuwar Hajjaji. Wani ya bashi labarin cewa ai Hajjaji Allah ya masa rasuwa, albishir ne aka bashi, ya ringa farin ciki, ya rasa ma da wace kalima ce zai yi farin ciki, da wani abu ne zai yi farin ciki, wannan kalima da ya ji ko kuma mutuwar Hajjaji. A takaice dai abinda muke so mu gane, duk wani abin da ka tabbatar da cewa in ka ba dan uwanka labari zai yi farin ciki, zai yi murna, to anan ana buƙatar ka yi ƙoƙarin faranta masa rai, domin daga cikin jama'a akwai wanda in aka ba da labarin mutuwar shi jama'a za su yi farin ciki da murna, domin ya zame ma jama'a bala'i da musiba. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, gawa kala biyu ce, akwai gawa wadda take in Allah ya ma mutum rasuwa, akwai gawar da in mutum Allah ya masa rasuwa jama'a sun huta da bala'i da musiba na shi. Akwai gawar da ita kuma za a samu damuwa akan mutuwar shi, me yasa? Saboda mutumin kurai ne. To dan haka shine anan shi farin cikin da yayi da murnar da yayi, labarin an bashi labari ya samu wannan kalima da aka nemi cewa ya zo da ita, sannan kuma gaya an bashi labarin shi wanda ya nema a zo masa da kalimar, domin azzalimi ne shine Hajjaji, an bashi labarin cewa Allah ya masa rasuwa, shine yace na rasa ma da me zan yi farin ciki, da mutuwar Hajjaji ko kuma wannan kalima da na samu. To dan haka a darasi da ya gabata kenan ayoyin da malam ya zo da su a baban gaba daya, bayani ya gabata akan su sai hadisan da ya zo da su. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma al-ahadith fa kathiratun jidda wa hiya mashhuratun fi sahihi minha an abi ibrahim wa yuqalu abu muhammad wa yuqalu abu muawiya عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه. قوله القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياه واللبن، والنصب التعب. Malam Allah ya ji kansa ke fada yana cewa hadisai a wannan babi na bada albishir game da abin da zai faranta zuciyar musulmi, malam yace suna da yawa kwarai, yace kuma hadisai ne waɗanda sun shahara a cikin ingantaccen littafi na al-Imam al-Bukhari ko kuma fi sahihi, ma'ana hadisai ne waɗanda suke sun shahara fi sahihi a cikin duk wasu littattafai waɗanda suke ingantattu kamar Bukhari kamar Muslim, tare da cewa magabatan kwarai in kaji sun ce wa fi sahihi ko kuma ja'a fi sahihi to suna nihi sahihul Bukhari, iya abinda suke nihi sahihul Bukhari. Shine malam yake cewa na daga cikin hadisan da suka zo akan wannan mas'ala hadisin Abu Ibrahim, akan ce Abu Muhammad, wani lokaci akan ce Abu Muawiya, domin zaka samu mutum daya amma kinayarsa wato ta yawaita. Kamar misali kana da ƴaƴa biyu ko uku ko sama da haka, misali kana da ɗa mai suna Ibrahim, kaga wani kan iya ce maka Abu Ibrahim, ya maka kinaya da sunan ɗanka Ibrahim, me yiwa kai kuma kanka da kama kanka alkunya, kama kanka alkunya da sunan ɗanka Muhammad, kaga wanda ya san ga kinayar ka me zai ce Abu Muhammad, shi wancan wanda ya ce maka Abu Ibrahim kaga ai ba musu ba za ka yi, tunda kana da ɗa mai suna Ibrahim. Sai dai in za ka nuna masa a'a kinaya ta wadda na ma kaina, na ma kaina kinaya da sunan ɗana Muhammad, kenan maimakon Ibrahim kenan iya abin da ake kira na Abu Muhammad. Me yiwa shi kuma wannan ya san ka kana da ɗa mai sunan Muawiya, sai ya ce da kai Abu Muawiya. To a irin haka ne marwaita suke samun ishkali, sai ka ji wani ya ce Abu Ibrahim, wani ya ce Abu Muhammad, wani ya ce Abu Muawiya. Shine malam yace ana Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiya. A takaice dai shine Abdullah ibn Abi Aufa, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashara Khadija radiyallahu anha bi baitin fil jannati min qasar. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba matar shi Khadija labari, ya ba ta albishir game da wani gida na musamman da Allah ya gina mata, fil jannati a gidan aljanna, min qasabin wannan gida wato na karan al-lu'lu'i ne wanda yake an kwakure cikin sa. Lafazin al-qasab ainihi a larabci shine kara kenan, karan zaki shine ake kira da al-qasab. Al-qasab to abinda ake nihi da al-qasab anan kamar yanda malam ya faɗa al-lu'lu'ul mujawwaf, wato shine kenan gold wanda aka radike cikin sa, an kurkure cikin gida ne na musamman Allah ya gina ma Khadija matar manzon shi sallallahu alaihi wasallama a aljanna. Wannan gida abinda aka gina shi da gold aka gina shi, idan aka ce al-lu'lu' shine a turance ake cewa kenan diamond, an gane ko? Duk da cewa in ka ce gold shi ma dai ba Hausa bace ba, kalima ce ina ji inglesia, a Hausa me ake kiran shi kenan, ya sunan diamond. In aka ce lu'lu'u larabci ne, iya kawai kusa kusa a Hausa a iya abinda muka sani ka ce kayan ado mai tsada wanda yafi komai tsada shi, an gane ku? So da yawa wani abu akan rashi sunan shi domin in babu shi ne a wajen jama'a, duk abin da babu shi a wajen jama'a to sanin sunan shi yana da wahala. Amma in dai akwai abu bi yanda za a yi kaji mutane sun masa suna, in ma ya kasance suna ne nashi ko kuma sunan ya zamanto kamar tarjama ce, kaga in aka ce kayan ado wannan kamar tarjama ce, an sanya shi a cikin ababen ado suna da yawa. To shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba matar shi Khadija albishir game da wani gida na musamman, min qasabin wanda gida ne wanda Allah ya gina shi da gold, fil jannati a gidan aljanna. sai yace la sakaba fihi, a cikin gidan wato babu hayaniya, babu hayaniya, babu wasu abubuwa na maganganun waɗanda suke marasa daɗi da hayaniya wadda zata ta dama mutum hankali, domin hayaniya ba abin so bace ba, nutsuwa ake bukata. Shine yace la sakaba fihi, babu hayaniya a cikin gidan, wala nasaba, kuma ba wata wahala, babu wani abu wanda yake na gajiya na wahala. In aka ce an-nasab, wato shine wahala, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake fada, zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah, kamar yadda ya koma fada a cikin suratul hijr, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, kamar yadda can kuma Ubangiji ta'ala ya fada ga ɗan wuta, amilatun nasiba. Kenan in aka ce an-nasab ita ce wahala kenan, shine Allah ya ce la yamassuhum fiha nasab, yan aljanna wata wahala da wata gajiya ba ta shafar su, wama hum minha bimukhrajin, Ubangiji ta'ala ya ce kuma su yan aljanna ba a fitar da su daga aljanna, in sun shiga, sun shiga kenan, zama ne wanda yake na dindindin wanda ba shi da iyaka. Allah ya samu dace. Nan shine sai ya ce la sakaba fihi, wannan gida na Khadija na gol da Allah ya gina mata a aljanna, manzon Allah ya ce babu hayaniya a cikinsa, wala nasab, kuma ba wata wahala, babu wata gajiya. Wannan albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Khadija ya samu sako ne ta hanyar Jibrilu alaihi salam. Ubangiji ta'ala ya turo Jibrilu alaihi salam daga nas ya je ya ba ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba Khadija labarin cewa Allah ya gina mata gida na musamman a aljanna. Wannan gida da aka gina shi, an gina shi ne da lu'ulu'i, lu'ulu'i wanda aka rarike cikinsa. Wannan kenan bayan Allah na gari, ita Khadija wannan albishir ne aka mata, wanda kuma kowane mumini Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa irin wannan gida a aljanna, amma ita tun tana duniya Allah ya tudu cewa a bata albishir din wannan gida da aka gina mata. Amma wannan gidaje galibi maza waɗanda suke mumini su ne Allah yake banta da wannan gida, amma daga cikin mata Khadija Ubangiji ta'ala ya ware ta mata irin wannan gida. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, yake cewa inna lil mu'mini fil jannati, manzon Allah yake cewa inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa duluha fis sama'i 60 zira'an lil mu'mini fiha ahlun yadufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhum ba'dha, hadisi ne wanda yake muttafaqun alayh. Manzo Allah yake cewa lalle mumini a gidan aljanna, wato yana da wata khaima, ma'ana wata ilbukka ta musamman. In aka ce khaima shine daki na tanti da suke yi, wanda a wancan lokaci akan yi shi na fata ne, an gane ku kenan, irin dakuna da ake yi na tanti a yau. To kowane mumini yana da daki wanda yake na shakatawa a gidan aljanna. Manzo Allah ya ce wannan gida kuma na gwada ne wanda yake mujawwa, wanda an rarike cikinsa. Manzo Allah sai yake cewa dulu hafis sama 60 zira'an, ko kuma 60 milan, dulu hafis sama 60 milan. Manzo Allah ya ce tsawon wannan daki gaba sama wato mil 60 ne. Sai manzo Allah yake cewa mumini a cikin wannan daki, wato yana da iyali, ma'ana yana da mata na aljanna da Allah ya tanada masa, kuma zai ringa zagaye waɗannan mata nashi, junansu kuma baya ganin juna saboda girman ɗakin da fadinsa. Shine can cikin suratul Rahman Ubangiji ta'ala yake cewa hurun maksuratun fil khiyam, hurun maksuratun fil khiyam, ƴan mata ne waɗanda suke masu farin fari, masu baƙin baƙi, ma'ana ƙwayar idan su bakar baka ce lut, kuma farin idan fari ne wanda yake kal. Idan aka ce hur jami'i ne na haura, idan aka ce haura macen da ƙwayar idanta baka ce lut, sannan kuma farin idan fari ne wanda yake kal, jam'un shi shine hur. Ubangiji ta'ala sai ya ce maksuratun, waɗanda suke kuma masu takaita kallo ga mazansu, ba sa kallon wasu maza in ba wanda Allah ya tanada saboda su. Sai ya ce fil khiyam, suna cikin waɗannan khaimomi, lafazin khiyam jami'i ne na khaima, to shine manzon Allah yake ba mu labarin ita wannan khaima da Allah ya tana dama mumini da diamond da aka yi ta diamond wanda an rari ke cike shi kuma tsawon wannan khaima gaba sama wato mil 60 din mil 1 ko kilo wannan meter 1500 din mil 1 meter 1500 sai kai mil 60 kenan akalla kaga kenan in ka dauki duk 60 nawa za ta baka kilo 1900 za ta baka an gane ku kenan kilo 1900 tsawon dakin kenan mil 60 kenan tsawon kilo 1900 tsawon shi gaba sama banda fadin sa to dan haka ita Khadija ubangiji ta'ala sai ya turo sakon cewa a fada ma manzon shi ya isan mata da sakon cewa Allah na bata albishir din cewa akwai gida na musamman na gold da ya gina mata a aljanna wanda a cikin gidan manzon Allah yace la sakaba fihi babu hayaniya wala nasab kuma ba maganar gajiya ma'ana ba wata wahala a cikin sa a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato ba dan uwa albishir game da abin da zai faranta masa zuciya abu ne wanda Allah ya sunnanta mana dan haka takanas ya turo aba Khadija labarin cewa akwai gida na musamman da aka tanada mata a aljanna wannan kuma yana nuna mana fadla ta Khadija Allah ya kara mata yadda domin tana daga cikin as-sabiqunal awwaluna waɗanda suka rigayi kowa a wajen karɓar musulunci waɗanda suka karɓi musulunci da gumugunin sa domin a cikin mata gaba daya Khadija ita ce farkon wadda ta yi imani da Allah da manzansa daga cikin wannan al'umma lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sako to Khadija ita ce farkon wadda ta yi imani da shi to dan haka malamai sai suka kai suka kawo tsakanin wato Aisha da Khadija cewa wacce tafi wata daraja a wajen Allah wacce tafi wata matsayi Aisha tafi ko kuma Khadija Allah ya kara mata yadda wasu suka ce Khadija tafi Aisha matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala domin dalilan da suka zo waɗanda suke bayani game da matsayin Khadija sun wuce a lissafa ɗaya daga cikin su wannan hadisi wanda takanas Allah ya turo a bata albishir din cewa ga gida na musamman da aka gina mata a aljanna wasu malamai suka ce a Aisha tafi daraja me yasa saboda ita ma dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suka zo masu bayani game da matsayin Aisha da darajarta a wajen Allah subhanahu wata'ala to illa kasancewar malamai suka ce ta ga mutaran kowace daga cikin su tana da abin da take banta da shi na daraja wadda ɗan uwarta ba ta da su kamar yanzu misali in ka dauki Khadija na daga cikin matsayin Khadija ita ce farkon wadda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mata gaba daya kuma ita ce mata ta farko daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya domin yana dan shekara 25 tana dan shekara 40 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma gaba dayan ƴaƴansa da ya haifa a rayuwarsa ƴaƴan Khadija ne banda ɗansa ɗaya shi ne Ibrahim domin ɗa ne wanda yake na Mariya sannan kuma Khadija lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini ta taimaka masa matuƙa da dukiyarta da rayuwarta akan isar da wannan sako dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya manta Khadija so da yawa manzon Allah yakan ambaci Khadija a cikin matan shi daga an yi abu kaza sai manzon Allah ya ce Khadija kai har ya kai wata rana manzon Allah sai ya sa a kada dabba a yanka in aka yanka dabba sai manzon Allah ya sanya a dadda tsanaman sai ya ce ku aika ma kawayen Khadija wance ma kawar Khadija ce ku aika mata wace ma ku aika mata kai har ya kai abin da ya cika Aisha Aisha ta ce ya Rasulullahi kullun dai Khadija kamar ba ta bayin mata banda Khadija manzon Allah ya ce ya Aisha karki manta fa Khadijan nan ƴaƴana gaba ɗaya nata ne banda Ibrahim kuma Khadijan nan lokacin da nazo da wannan addini jama'a suna kyamata Khadija ta rungume ni da hannu biyu ta taimaka min da dukiyarta dan haka karka damu idan ka auri matan mamaci wata rana ta ce Allah ji kanwa ne, duk da cewa ɗabi'ar su kai ma in ka taɓa auren wata mata sai ka ce Allah ya ji kanwanci ɗaya a ɗaya ke, an gane ku, duk da cewa su in ka ji sun faɗa haka wai ba sun faɗa ba ne ba a saboda Allah, sun yi ne domin su baganta maka rai, ko da shi wancan kin ka fi shi kyautata mata amma don ta baganta maka rai sai ta ce Allah ya ji kanwa ne. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da yawa yakan ambaci Khadija, ita Aisha sai ta ga abin ya wuce, kullum dai Khadija, kullum dai Khadija, kamar babu wata mata banda Khadija. To a takaice ita ma Aisha kaga tana da matsayi nata, me yasa? Saboda Aisha Allah ya yarda da ita, tana daga cikin waɗanda suka dau ilimi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka yi kokarin yada ma al'umma, ta rawaito hadisai sama da 2000, domin tana daga cikin mutum bakwai waɗanda suka fi kowa yawan riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha tana ɗaya daga cikin mutum bakwai daga cikin sahabbai waɗanda suka rawaito hadisai masu yawa suka isar ma al'umma, kamar yadda al-Imam Suyuti ya waƙe su a cikin wasu baitittika guda biyu, yake cewa wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Huraira tin yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr al-Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi, yace waɗanda suka fi kowa yawan riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su bakwai, wal muktiruna fi riwayatil athar sai yace Abu Huraira, Abu Huraira shine number 1, sai yace Yalihi ibn Umar, na biyu wato shine Abdullahi dan Umar, na uku sai yace wa Anas, na hudu wal Bahr shine Abdullahi dan Abbas, na biyar sai yace Kal Khudri Abu Sa'id al Khudri, na shida sai yace wa Jabir shine Jabir ibn Abdullah, na bakwai sai yace wa zawjatun nabi ita ce Aisha, Aisha ita ce mataki na bakwai a wajen yawan riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ita Aisha take banta da shi wanda kuma Khadija bata same shi ba. Dan haka dai ita wannan mas'ala ba wata mas'ala bace ba ta ja'injiya ta kai ruwa rana, kamar irin mas'alar cewa tsakanin Makka da Madina wani gari ya fi daraja, wasu su ce Makka, wasu su ce Madina. Waɗannan malamai wanda suka ce Makka ta fi Madina su kawo dalilai, waɗanda suka ce Madina ta fi Makka su kawo dalilai. To amma dai a takaice Makka ita ce ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa daraja a duniyar ƙasa, an gane ku, domin a cikin take akwai ɗaki, ɗakin da in kai sallah a nan zaman 1000 take. Maza Allah ya ce sallah a wannan masallaci na wani Madina, maza Allah ya ce daidai da sallah 1000 take a wani masallaci wanda ba shi ba, maza Allah ya ce sai dai masallacin harami na Makka, domin sallah a masallacin harami na Makka wato maza Allah ya ce zaman 1000 take. Shi ko a doran ƙasa gaba ɗaya babu bagire wanda Allah ya fi so ya fi ƙauna sama da bagire wanda yake na masallaci, wuri wanda aka keɓance shi na masallaci shi ne Allah ya fi so ya fi ƙauna. Kaga a duk masallatan da suke doran ƙasa ba masallacin da ya kai Ka'aba. A takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana wato shi ne ba ɗan uwa albishir game da abin da zai faranta masa zuciya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Khadija albishir kin cewa Allah ya gina mata gida na musamman a aljanna. Kuma wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana waɗanda aka ba su albishir da gidan aljanna adadinsu ya wuce 10. In ka ji an ce 10 wanda aka ba su albishir da gidan aljanna, to su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana su a cikin hadisi guda, kamar yadda hadisin yake cikin sunan Tirmidhi, manzon Allah ya zano mutum 10 daga cikin sahabbansa, manzon Allah ya ce gaba ɗayan su ƴan aljanna ne, farko Abubakar, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali, sannan Talha ibn Ubaidillah, sannan Zubair, wannan sannan Zubair ibn al-Awwam, sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sannan Sa'id ibn Zaid, sannan Abu Ubaida Amir ibn Jarrah, sannan Abdurrahman ibn Auf, waɗannan 10 a lokaci guda manzon Allah ya zano cewa gaba ɗayan su ƴan aljanna. To amma anan ga Khadija ita ma manzon Allah ya ce, Allah ya ce a bata albishir an gina mata gida na musamman a aljanna. Haka Thabit ibn Qais ibn Shammas wanda lokacin da ya ayyu hallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbada a'malukum wa antum la tashuru da ta sauka sai ya samu damuwa ya samu kunci ya zauna a gida yana rusa kuka wani daga cikin sahabbai ya tarar da shi Anas dan Malik sai yake cewa me ya same ka sai yake cewa wata aya ta sauka wanda Allah yake nuna cewa duk wanda yake daga muryar shi sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to aikin sa gabaɗaya na lada zai zube yace ni ko na kasance ina daga muryata a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuga magana domin shi yana da nauyin shi ka san duk wanda yake da cuta ta nauyin shi baya magana a hankali dole sai yana tindawa a lokacin nan Anas ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa masa yace ya rasulullahi kaji kaji ga Thabit nan Ibn Qais Ibn Shammas ya zauna a gida sai kuka yake cewa aikin shi ya zube domin wannan aya ta sauka manzo Allah yace kuma ka faɗa masa kace ni nace yana daga cikin ƴan aljanna a gobe kiyama baya daga cikin ƴan wuta kaga wannan sako ne manzon Allah ya isar masa a madadin ubangijin shi cewa a bashi albishir cewa dan aljanna ne hadisin yana cikin sahihai cikin Bukhari da Muslim haka irin Ukasha ibn Mihsan wanda da manzon Allah ya bada labarin akwai mutum 70 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa aikin su ba tare da an azalkar da su Ukasha yace ya rasulullahi muqamin Allah ya sanya ni daga cikin su manzon Allah yace masa anta minhu kai kana daga cikin 70 inda za su shiga aljanna a ranar kiyama to dan haka adadin waɗanda aka ba su albishir da gidan aljanna tun suna duniya sun wuce 10 dan haka malamai sun wallafa littafi suka tattaro hadisan waɗanda manzon Allah ya bada labarin cewa ƴan aljanna ne wanda manzon Allah ya ayyana cewa wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne kuma akwai mutum 400 waɗanda suka yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya manzon Allah ya ce duk wanda ya yi mubaya'a da ni a ƙarƙashin wannan itaciya ba zai shiga wuta a ranar kiyama kaga waɗannan mutum 400 da ƴan kai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya tabbata yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a to yana daga cikin aljanna a ranar kiyama sannan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa mutum yayi a mumini ana buƙatar a same shi da kyawun rukun alƙawari da kiyaye so da ƙauna duk wani masoyinka da duk wani abokin mu'amalarka sawa'an yana raye ko yana mace to ya kamata ka rike alƙawari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan wato Khadija har bayan mutuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai manta da ita ba وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجه هاهنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقمت اليه فاذا هو قد جلس على بئر عريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر رضي الله عنه يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر رضي الله عنه حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخوف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر رضي الله عنه يستأذن فقال إئذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إئذن له وبشره بالجنة مع بلوات سيبه فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوات سيبك فدخل فوجد القف قد مولي فجلس وجاهه من الشق الآخر قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها أجورهم متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها أن عثمان رضي الله عنه حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان واتو حديث نبي أبابا رواية أبو موسى الأشعري الله إكرم سيدا وترانا شي أبو موسى ياي أرولا أجدنسا sannan sai ya fita zuwa masallaci da ya fita sai yake cewa la alzaman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko yayi arwalla a gidansa sai ya fito da ya fito mi za a yi sai ya fada ya kudurta a zuciyarsa yace la alzaman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu yawmi hada yace lalle ne a yau zanna zunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zan kasance tare da shi tsawon yini na alƙawari ya daukan ma kansa cewa zai je ya zunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yini ba zai rabu da shi ba mi za a yi faja almasjid a lokacin nan Abu Musa sai ya zo masallaci domin daman wurin samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan biyu ne in yana gari kenan in ma ka same shi a masallaci a cikin jama'a ko kuma ka same shi a cikin gida yana aikace-aikace ga iyalinsa da sauran ayyukansa amma in baya cikin wasu ayyuka to za ka same shi a masallaci sahabbai sun zo sun zagaye shi sun zauna tare da shi yana karantar da su a lokacin nan yace fa ja'a al-masjida Abu Musa sai ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je bai tarar da shi ba fasa'ala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi jama'a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faqalu sai suka ce wajjaha hahuna manzon Allah yayi nan wajen suka nuna masa wani waje suka ce ya fita yayi nan qala sai yace faqaraitu ala atharihi as'alu an yace sai na fita sai na busawun shi kenan inda suka nuna min yayi sai nayi wannan waje ina tambaya ina kuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga hatta dakhala bi'ra aris sai gashi manzo Allah ya tafi wata gona wanda ake kiranta bi'ra aris wanda tana can Quba wanda tsakanin Quba da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ce wanda take mai dan nisa domin a kadan ta kai kusan mil uku kenan a takaice kusan kilo biyar shine sai aka ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi Quba ya tafi wannan bid'a aris wanda gona ce wanda gonar ta shahara da wannan suna domin akwai wata rijiya a cikin gonar wanda ake kiranta bid'a aris wanda wannan rijiya ita ce wata rana Usman yana rike da zoben manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zoben ya kubce ya fada cikin rijiyar shine sai aka ce masa shine yace da ya fita yana tambaya ina ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga aka ce masa ya shiga wannan gona wanda ake kiranta biru aris. Abu Musa ya ce da na isa wannan gona fajalastu inda albabi sai na zauna a kofa hatta qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hajatahu wa tawaqqa, har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya bukatar sa yayi arwalla, domin da yaje ya shiga gonar manzon Allah ya yi tsugunni, da ya gama tsugunni ya zo yayi arwalla. Shine da ya gama Abu Musa yake cewa fa kumtu ilaihi sai na tashi zuwa gare shi na shiga cikin gonar. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'r aris, yace sai ga maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi zaune akan gabar ita wannan rijiya, wata wasaqa kufaha, manzon Allah ya zauna a tsakiyar dakalinta. Idan aka ce kuf wato shine dakali wanda ake yi ya zagaye rijiya kenan, domin ya gina rijiya akan zo a yi dan dakali a gefinta wanda zai zagaye gini da ake, ba dan komai ba hikima dan kada ƙasa ta ringa rutawa ciki. Shine yace wata wasata kufa, manzon Allah ya zauna akan dakalin rijiyar. Wa kashafa an saqaihi, manzon Allah ya kware kubrin shi ya janye izarake shi zanan shi. Wadallahu ma fil bir, manzon Allah ya zura kawahuwan shi a cikin rijiyar. Ya zauna kenan akan dakalin na rijiya, ya tattare kenan zanan shi, kubrin shi sun bayyana, sannan sai ya zura kawahuwan a cikin rijiyar. Fa sallamtu alaihi, Abu Musa yace sai nayi masa sallama, da na masa sallama ya karbi sallama, sun man sarrafta, yace sai na juya na komo kofa. Shine yace fa jalastu inda albabi, sai na komo kofar garkar sai na zauna. Fa kuntu, sai na ce la akuna nabawwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yawm, yace lalle ne a yau yace zan zama dan tsaron kofa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda yayi alkawari a wannan yini zai lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance tare da shi tsawon yini, wanda in aka ce yini shi ko yakan fara daga ketowa al-fajr zuwa fadawar rana. Shine yace muna nan faja'a Abubakar radiyallahu anhu, sai Abubakar Allah ya kara masa yadda, sai ya zo fadafa albaba, wato sai ya dan turo kofa. Fa kuntu, sai nace man hadha, wane ne ke shigowa? Fa qala, sai yace Abubakar, yace ni ne Abubakar. Fa kuntu, sai nace masa ala rislik, ba a sannu ka dan saurara. Kuma zahabtu, sannan sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu, sai nace ya rasulullah, ya manzon Allah, hadha Abubakar yasta'zi, Abubakar ne yazo yana neman izinin shigowa, yaya a ce ya shigo? Fa qala, sai manzon Allah yace izan lahu, ba shi izinin ya shigo, wa bashirhu bil janna, kuma ka bashi albishir din cewa shi dan aljanna ne. Abu Musa yace fa aqbaltu, sai na gabato da maza, hatta qultu li Abubakar, na fada ma Abubakar nace udkhul shugo, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yubashshiruka bil janna, manzon Allah na baka albishir da gidan aljanna, yace in ce da kai dan aljanna ne. Fa dakala Abubakar radiyallahu anhu, Abubakar ya shigo garkar, hatta jalasa an yaminin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ma hu fil quf, da ya shigo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama, manzon Allah ya karba Abubakar, sai ya koma damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma ya zauna a tsakiyar wannan dakali na rijiya. Wadallar jilaihi fil bir, shi ma ya kware kubrin shi kamar yadda manzon Allah ya kware, sannan sai ya shigar da kawahuwan shi ya zura su shi ma cikin rijiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya. Shine yace wadallar jilaihi fil bir, ya zura wato kafafuwansa cikin rijiyar kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah ya yi. Wa kashafa an saqaihi, ya kware kubrinsa kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Abu Musa ya ce kuma raja'atu wajalastu, sai na komo kofar garka dai na ci gaba da zama. Wa qad taraktu akhiya tawaddu wa yalhaquni, ya ce lokacin da na fito daga gida na bar dan uwana yana arwalla cewa zai iske na a masallacin, zai je shi ma ya iske ni. Kenan lokacin da ya arwalla a gida ya fito cewa zai je ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon yinin shi, to ya bar dan uwansa a gida yana arwalla, in ya gama zai tarda shi. shine yace fa qultu sai nace in yuridi Allahu bi fulani yuridu akahu khairan yati bihi yace wannan dan uwa nawa in har Allah na nihin shi da wani alkhairi to zai zo shi ma ya biyo baya na ya tazo shi ma ya samu albishir irin yanda Abubakar ya samu wannan albishir fatan da yake dan uwan shi zo shi ma a bashi irin wannan albishir kaga wannan kenan me ake nuna mana in ka samu alkhairi to abin da ya dace abu na farko ka so da wannan alkhairi ya samu dan uwanka shine a lokacin nan sai yake cewa fa iza insanu yuharrikul baba sai ga wani mutum yana motsa kofa shi ma yana famar ya shigo fa qultu sai nace man hadha wane ne ke da nihin shigowa fa qala sai yace Umar ibn al-Khattab yace ni ne Umar dan Khattab fa qultu sai nace masa ala rasulika ba asannu da dan dakata kuma jitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sallamtu alaihi na masa sallama wa qultu nace masa hadha Umar yasta'zi wannan Umar ne yake neman izinin shigowa yaya a ce masa ya shigo anan da yace fa sallamtu alaihi na masa sallama me za mu fa'idanta wato shine maimaita sallama in kana zaune da jama'a idan ka tashi ka rabu da su in ka dawo hallo sallama zaka saki ko da su ne wani wannan sallama ta farko bata wadatar da kai ba shine yace na dawo na sake masa sallama sai nace ya rasulullahi ga Umar nan a kofa yana neman izini fa qala sai manzo Allah yace izan lahu wa bashiru bil janna shi ma ba shi izinin ya shigo kuma ka bashi albishir ka ce shi ma dan aljanna ne fa jitu Umar naje ma Umar nace masa udina an baka izinin shigowa wayu bashiruka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil janna kuma manzon Allah na baka albishir game da cewa kai dan aljanna ne Abu Waqi'a fa dakala Umar ya shigo fa jalasa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil kufi an yasari wato sai ya zauna akan wannan dakali a hagun kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadalla rijlaihi fil bayt shi ma ya tattare zanan shi ya huddo kwabrin shi ya zura kawahuwan shi a cikin rijiyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi thumma raja'tu fajalastu yace sai na koma bakin kofa sai na ci gaba da zama mi za a yi yace fa qultu man hadha sai na ji wani yana motsa kofa sai na ce wane ne fa qala sai yace Usman ibn Affan yace ni ne Usman dan Affan fa qultu sai na ce masa ala rasulik ka ba a sannu ya a hankali ka dan dakata waji'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi masa sallama fa akhbartuhu na bashi labari nace masa ga Usman nan a kofa yana neman izinin shigowa shin ya shigo fa qala sai manzon Allah yace izan lahu ce masa ya shigo wa bashirhu bil jannati ma'a balwatusi ka bashi albishir cewa dan aljanna ne tare da kuma wata musiba da za ta same shi ka gaya masa dan aljanna ne kuma ka gaya masa akwai wata musiba da za ta same shi wanda musibar ita ce lokacin da yana khalifa lokacin da aka samu wani shaidani shine Abdullahi ibn Saba wanda asalinsa ba yahudi ne a munafirce nuna cewa shi musulmi ne wanda ya ringa zuga mutane daga birnin Kufa da birnin Basra da birnin Masar yace musu Usman ai baya adalci akan shugabancin sa yayi zalunci duk ya kawo waɗanda suke makusantan shi ya shigar da su yayi kaza yayi izan jama'a suka zo birnin Madina suka zagaye gidan Usman kwana da kwanuka wanda a ƙarshe suka haura cikin gida suka yanka shi wallahi ya zubillahi wannan musiba ce wadda ta samu Usman wanda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai da ibada wato sai da ibada labarin wannan wanda alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da annabtar shi da manzancin shi domin al'amari ne na gaibu abinda zai zo gaba manzon Allah ya bada labari wanda shi kuma gaibu ana sanin shi ta hanya daya shine wahayi Allah ya ba manzon shi labarin cewa nan gaba abu kaza zai wakana to shine yace ka bashi albishir da cewa dan aljanna ne kuma ga irin musibar da ga wata musiba da tare da wata musiba da za ta same shi yace sai na zo sai na ce masa ya Usman manzon Allah yace ka shigo kuma yana baka albishir kin cewa kai dan aljanna ne kuma akwai wata musiba da wani bala'i da zai same ka fadakala Usman sai ya shigo fa wajada al-quffa qad mudi'a sai ya samu da kalin rijiya gaba daya an cika shi ma'ana ko ina nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama damar shi Abubakar hagungin shi Umar babu inda zai soki mi za a yi fajalasa wijahahum min ash-shikl akhar sai ya zauna a gefe na daban amma ya fuskanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abokansa inda akwai inda Usman zai shiga shi ma ba zai koma gefe ba da yanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka zai wanda wannan yana nuna mana irin yanda mazan jiya sau da kafa suke kwaikwayon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to in dai sun tabbata bai kebanta da shi ba to za su yi kokarin yin koyi da shi kaga yanzu zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a bakin rijiya ya kware kwabrin sa ya zura kawahuwan shi shin wannan ibada ce ba ibada bace ba amma ganin cewa al'ada ce ga yanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma sun tabbata bai kebanta da shi ba sai suka yi tsammanin ka in wani abu yazo da sunan ibada saki kwaikwayon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayani ya gabata wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah da sahabbansa kamar yanda hadisi yake cikin sunani Abi Dawud sahabbai sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire takalmansa ya fitar da su ya ajiye su gefe kowa sai ya hudda takalmin shi ana gama sallah manzo Allah ya wayo ya ce me yasa naga kowa ya fitar da takalmansa me yasa naga kun fitar da takalmin suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka hudda naka manzo Allah ya ce ku san da cewa sababin abin da yasa na fitar da takalmana Jibrilu alaihi salam ne ya zo ya ban labarin cewa akwai najasa a kasan takalmana don haka na fitar da su manzo Allah ya ce daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci ya leka kasan takalmansa idan akwai najasa manzo Allah ya ce ya goge najasar akan kasa ya yi sallah da takalmansa ashahid anan ganin cewa ya fitar da takalman shi gaba ɗaya kowa sai ya fitar da takalmi ya ce kaga anan shi Abubakar da ya shigo ya ga manzo Allah ya zauna a bakin rijiya ya kware kwabrinsa ya zura kawahuwan shi shi ma sai ya zo ya zauna ya yi irin wannan zama Umar da ya shigo ya ga zaman da manzo Allah ya shi ma sai ya yi irin wannan Usman da ya shigo da babu wurin da zai kutsu sai ya koma gefe sai ya zauna wannan yana nuna mana yanda mazan jiya suke kokarin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa dan haka Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce wata rana sun biyo hanya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana kan raƙuminsa sai suka biyo ta kasan wata itaciya reshen itaciya ya karkato manzo Allah sai ya dan sunkuya kai dan kada ya karce shi zamani yayi zamani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa duk randa Ibnu Umar ya biyo ta kan wannan hanya in yazo daidai inda manzo Allah ya sunkuya kanshi sai ya sunkuya kuma itaciyar babu ita babu alamar ta an sare ta ba amma in yazo daidai wurin sai ya sunkuya kai haka hadisi na cikin sunan Ibn Majah da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya balla buto na wuyan riga shi ma su baya balla shi sai yake kunce wannan kinshi arzunzumi na wuyan riga da yake arzunzumi ne ake yi haka a kulle wuyan riga da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yi shi ma baya yi kaga wannan ku ai al'ada ce balle balle butu na wuyan riga ba ibada bace ba al'ada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayya dabi'a shi da al'ada shi baya ballawa ba ibada bace ba wanda Allah ya lazunta mana amma ganin cewa ga yanda manzo Allah yake yi to Ibnu Umar sai ya zamanto yake da zuntar haka to dan haka shi Usman da ya shigo wuri ya cika mi za a yi sai ya koma gefe sai ya zauna Sa'id ibn al-Musayyab marwaycin hadisin Allah ya ji kansa sai ya ce fa awwaltu haqura wannan hadisi yace sai na fassara shi wannan zama da suka yi a cikin rijiyar wato kabarin su ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa rasuwa a nan dakin Aisha Allah ya kara mata yadda aka gina masa kabari aka binne shi da Abubakar Allah ya masa rasuwa sahabbai suka yi shawara suka kawo shi nan kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama damar shi suka binne shi Umar Allah ya kara masa yadda kafin Allah ya masa rasuwa ya aika ma Aisha yana neman ta bashi izinin in Allah ya masa rasuwa a zo a hada shi da abokansa a binne shi maza Allah da Abu Bakar. Aisha take cewa da wannan wuri nake bance shi ne saboda kaina, ni in na mutu a zo da ni a binne. Tace ma Abdullahi je kaka fada ma mahaifinka ya Umar ka ce na bashi izinin in Allah ya masa rasuwa a zo a binne shi. A lokacin nan, lokacin da aka soke shi bashi da lafiya, mahaifin shi Umar ya sake aiko dan shi Abdullahi je ya jaddada ma Aisha wannan alƙawari. Tace tana kan wannan alƙawari, in Allah ya masa rasuwa a zo a binne shi. Da Allah ya masa rasuwa aka zo aka binne shi a hagugin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan daki na Aisha. To shine Sa'id ibn al-Musayyib yace na fassara wannan hadisi, ma'ana cewa kabarin su ne kenan ga su uku kamar yanda suka zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda ya zo ya zira kawahuwan shi a cikin wannan rijiya. Abu Bakar ya zo ya zauna a daman shi yayi kamar yanda yayi, sannan shi wato Umar shi ma ya zo ya zauna a hagugin shi yayi kamar yanda yayi. Yace to na fassara wannan hadisi akan cewa kabarin su ne, domin me yasa duka gaba daya kabarin su a wuri ɗaya suke a ɗakin Aisha. Shine anan sai mallam yake cewa ya dada a cikin riwayar Abu Musa sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarce ni cewa in ci gaba da tsaron wannan kofa. Rafiha a cikin riwayar Usman Allah ya kara masa yadda lokacin da Abu Musa ya bashi albishirin cewa dan aljanna ne kuma ga musibar da za ta same shi, hamidallah ta'ala, sai ya godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana, sannan sai ya ce Allahul musta'an, yace Allah da shi kadai ake neman taimako, ba a neman taimako da wani in ban da shi. Wannan kenan, in wani al'amari kana tsoron abinda zai same ka sai ka nemi taimako na Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi Usman da aka ce akwai wata musiba da za ta same shi, bayan yayi godiya ga Allah sai yake cewa Allahul musta'an, Ubangiji ta'ala shine abin neman taimako. A takaice wannan hadisi kamar yanda karin bayani zai zo insha Allah a darasi mai zuwa, ga yadda su uku gaba ɗaya sai da manzon Allah ya ba su albishir din cewa yan aljanna, wanda bayan wannan albishir da ya ba su daman kuma ya jero su a cikin mutum goma wanda makomar su ita ce aljanna. Kamar yanda kuma aka jero su a haka wajen khalifanci ma haka ne, Abu Bakar, sannan Umar, sannan Usman. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.